أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرت مرسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيغمدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوى الموافق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وانا شيني مجلسينا ستن أتكين كراتم وانا للتاهم منا تقص gawatan jima'i aula hijira daga garin Makka zuwa Madina dubu daya ha shabi na lisani tabas to shabi gawatan jima'i aula hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 karatun mu na shekaran jihi nace wannan bakwai jiya nace takwas a nace shin da jiya nace bakwai yau takwas sai Allah kyauta Allah sa mu cika da imani kenan. Wanda yi daidai da 3 ga watan 11 a kalandar Bature 2025, idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan fidiya ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta ga mai aikin hajji, ko wanda ya dau harama aikin hajji ya aiwatar da su zai ba da fidiya ya fanshi kanshi, ko kuma ga wanda ya bar wani abu da yake cikin wajibban aikin hajji. Yau za mu tashi sabon babi wanda malam zai mana bayani a cikin ƙarƙashin baban kan shiga garin Makka, shi ne yake cewa babu dukhuli makkata, babi wanda zai mana bayani a kan shigowa garin Makka, irin ladabban da ya kamata wanda zai shigo garin Makka a ce ya ladabci da su ƙarƙashin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine mala yake cewa yustahabbu an yadkhula makkata min alaha wa yadkhula almasjid min babi bani shaybata iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa idha ra'a albayta rafa'a yadayhi wa kabbara allaha wa hallalahu wa hamadahu wa da'a thumma yabtadi'u bi tawaf al'umrati in kana mu'tamiran aw bi tawaf alqudumi in kana mufridan aw qaridan fayastabihu ina wannan nan kamar ya kawo fayastabihu bi ridaihi fayaj'al wastahu tahta atiqihi al-aymani وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباء لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمها وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو، ثم يدعو إلى الركن، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ثم يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره وإن كان معتمرا وقد حل، ثم يقصر من شعره وإن لم باب إتا إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع وإن كان معه هدي والقارئ، إلا المتمتع إن كان وإن إتا باب إتا إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. Malaiki cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan shigowa garin Makka. Farko yace yusahabu an yadkhula Makkata min alaha, an so ga mai shigowa garin Makka ya shigo garin Makka ta samanta, wa yadkhulu al-masjida min babi Bani Shayba, kuma ya shigo masallaci ta kofar Bani Shayba, iktida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, dan koyi da manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi. Fa in ra'a al-baita, idan ya ga dakin Allah Ka'aba kenan, rafa'a yadayhi, zai daga hannayen shi, wa kabbara Allah, sai yayi kabbara yace Allahu akbar, wa hallala yayi la ilaha illallah, wa hamidahu kuma yace alhamdulillah, wa da'a sannan yayi addu'a. Ita wannan masalan zamu zo kan da masala ce wanda yake da sabani, kuma masala ce wanda bata cikin lissayi. Summa yabtadi'u bi tawafil umrati, sannan ya fara tawafin shi na umara, in kana mu'tamiran, idan ya kasance mai umara ne, nan da akwai abubuwa wanda malam sallake wanda bai kawo su a nan ba, wanda ana kaddarawa game umara, ya riga ya san wannan ladabba na shiga masallaci, zamu zo kan su. Yace au bi tawafil qudumi, ko kuma ya fara da tawafin shi na isawwa, na zawwa, dalilin ya zo mai aikin hajji yana, yace in kana mufridan, idan ya kasance mai yin aiki hajji ne bangaren ifradi, au qarinan, ko kuma mai yin kirani ne, yace fayattabi'u bi ridaihi, sai ittiba'i da ridain shi, ya ake yin ittiba'i, yace fayaj'al wasthahu tahta atiqihi al-ayman, sai ya sanya tsakiyar ridain tashi kalkashin hammatashi ta dama, wa tarfihi ala atiqihi al-aysar, su kuma gehihikan wannan ridain nashi guda biyu, sai ya dora su akan kafadarshi ta hagu. Yace wa yabtadi'u bil hajar al-aswad, zai fara tawafin shi ne da hajar al-aswad, fa yastalimuhu, sai ya simko, sai ya taba shi, wa yuqabbiluhu, kuma ya sumbace hannun da ya taba, ko kuma ya sumbace shi, wa yaqulu, sai ya ce bismillahi wallahu akbar, allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, ya ubangiji, muna masu imani da kai, muna masu gaskatawa da abinda littafinka ya zo da shi, wa wafa'an bi ahdika, muna masu cika alƙawalin da ka dauka akan mu, wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa sallama, kuma muna masu koyi da sunna ta annabinka mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi. Thumma ya'khudhu an yaminihi, sai ya fara ta bangaren damashi, wa yaj'alu baita an yasarihi, ya sanya shi kuma ɗakin Allah bangaren hagu mai shi, fa yatufu 7, sai ya yi tawafi har 7, yarmulu fi thalathati al-awwali, sai ya yi sassaka ko sassarfa a tawafin shi guda 3 na farko, min al-hajar ila al-ajr ila al-hajari, daga hajarul aswad zawwa hajarul aswad, wa yamshi fi al-arba'ati al-ukhra, tawafi guda 4 wanda suka yi kingi, sai yayi tahiyya irin tahiyya wanda yake yi ordinary. Yace wa kullama hadha ar-ruknul yamani, duk lokacin da yazo daidai da ar-ruknul yamani wal hajar da al-hajar al-aswad, kenan gimshiki wanda yake gaban, wanda kamun shi ake tarar da gimshikin hajar al-aswad, yace a wani lokacin nan istalamaha sai ya taba shi wa kabbara sai ya kabbara wa hallala sai ya yi kuma la ilaha illallah wa yaqulu bainar rukunaini sai ya wada tsayin kanun rukunul yamani da hajarul aswad sai ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan ya ubangiji ka bamu a cikin wannan rayuwar tamu ta duniya kyakkyawa wa fil akhirati hasanatan kuma a gobe kiyama ka bamu kyakkyawa wa qina azaban nar ka tseratar da mu da azaba ta wuta wa yad'u fi sa'irihi bima ahabba abinda yake gine daga tsawafin da yake sai ya roki Allah da duk abinda ranshi ta so me ya roki Allah summa yusalli rak'ataini sannan yayi salla rak'o'i guda biyu khalfal maqami bayan maqamu Ibrahim wa yad'u sai ya roki Allah da abinda Allah ya kaddara zai ya roke shi summa ya'udu ila ar-rukni sannan bayan ya gama wannan sallar sai ya dawo zuwa ga ar-ruknul yamani fa yastalimuhu sai ya shaye shi summa yakhruju ila as-safa sannan ya ta daga bangaren Ka'aba ya tahiya shigo bangaren Safa min babihi ta kofar Safa fa yatihi yazo wannan dutsen fa yarqa alaihi sai ya hawo wannan dutsen wa yukabbirullaha yayi kabbara wa yuhalliluhu kuma yace la ilaha illallah wa yad'uhu sannan ya roki ubangiji summa yanzilu sannan ya sabko fa yamshi ila alalami sai yazo zuwa ga wannan alama wanda akai kalkashin wanda akai akan hanyar Safa zuwa ga Marwa alama ce tsanwa yace summa yas'a ila al'alamin akhar idan yazo karkashin wannan alama sai yayi gudu yayi sassaka zuwa ga karshen alama ta gaba a lokacin da zaka ga alama ce ake sanyawa zuwa alama daga baya da aka yi tarmiyin masallaci sai aka sanya amfuloli tsanwaye wanda suka tai har zuwa karshen inda mutun zai iya ko inda ake yin wannan sassaka yace summa yamshi ila al-marwa sannan yayi tahi zuwa ga marwa fa yaf'alu ka fi'lihi ala safa sai ya aikata kamar abin da ya aikata lokacin da yazo Safa shine yukabbirullaha so yukabbirullaha wa yuhalliluhu wa yad'u zamu zo zamu ga abinda ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace summa yanzilu sannan ya sabko fa yamshi fi mawdi'i mashihi sai ya tahiya a gun hanyar tahiyar shi yanda zai zo hazzawa inda ya sassaka da zo ya tsaka fi mawdi'i sa'i wurin da ake yin kuma sassaka yayi sassaka inda ake yin tahiya yayi tahiya inda ake yin sassaka yayi sassaka hatta yukmila sab'ata ashwaq sai ya gama zagaye guda bakwai yace yahtasibu bidhihabi sa'yahu zai yi lissahin tahiyya da yayi sa'yi dai ne yayi wa birruju'i sa'yuhu kuma dawashi sa'yi dai ne yayi ka kuma bayan wanda zai ce he in ya fara daga Safa ya sake dawowa Safa sannan yayi sa'yi guda daya a in ka tahi yahtasibu bidhihabi sa'yuhu wa birruju'i sa'yuhu yace yaftatihu bisafa zai fara yin sa'yin shi ne da Safa wa yahtimu bil marwa ya gama sa'yin shi da Marwa summa yuqassiru min sha'rihi sannan ya rage kanshi wa ya aske kanshi ba askewa ba wanda take tal at-taqsir shine kwaskwas shine ya bar wani abu daga cikin koyen yanki wani abu daga cikin gajin shi yace sannan in kana mu'tamiran in ya kasance wa in kana mu'tamiran wa qad halla in ya kasance mai yin umra ne to tabbas ya riga ya warware ihramin shi aikin shi ya riga ya cika yace illal mutamatti'a sai dai wanda yake tamattu'i yace wa in kana ma'ahu hadayun shi ma idan ya kasance tare da shi da kai hadayen shi ya koruta yace wal qarina haka da mai yin kirani wal mufrida haka da wanda yake yi ifradi fa innahu la yahillu shi ma wannan ba zai taba warware ihramin shi ba kenan babu hira aski a tare da shi ne ita ma masala ce wanda take da sabani akan almutamatti yace wal mar'atu karratu mace hukuncin ta dai ne da namiji illa annaha la tarmulu fi tawafin wala sa'i sai dai mace batta yin sassaka lokacin da take yin tawafi ko kuma lokacin da take yin sa'i tsankanin Safa da Marwa wannan shine abinda malam ya rubuta duk da matsalolin da yawa suna da sabani wurin malamai yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan shugowa garin Makka irin ladabba da karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ga ya aikata yace na farko shine yustahabu an yadkhula makkah min alaha duk da kasancewar kamun haka da kai abin da yake cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamun ya shigo garin makkah yana yin wanka ai mun sani irin bulaguran da suke yi sabanin irin bulaguran da muke yi kamun ya shigo makkah da kai wani wuri wanda ake ce mai zitaula wannan wurin a yanzu an saje ko ya koma cikin gidajen mutane ba amma ba wata alama wadda zata nuna maka wannan wurin shi ake kira da zitaula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo yana yin wanka a wannan wurin anan zitau sannan ya shigo gidan makka to shine malamin yara maka abinda yake mustahabbi ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai shigo garin makka ya shigo ta samanta kada ya shigo ta kasa ina ne saman nata shine idan muka koma da kai hadisi Abdullahi ibn Umar da kai hadisin Aisha wa khasatan hadisi Abdullahi ibn Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shigo garin makka dakhala min as-saniyatil ulya yana shigowa ta saman garin makka allati bil batha'i ko kuma allati ala al-juhuna al-juhuna da kai wani dutsi nan kusa da makbaratul ma'allat makwantai na garin na mutanen garin makka ko makbaratu bani hashim da kai wani dutsi anan ta wannan bangaren ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga garin makka idan ka shigo zaka same ka direkta bangaren jiha ta safa da marwa wannan hanya ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya numace shiga garin makka ya shigo garin makka ta wannan kowa wannan kuma duk da kai maganganu na malumai suke cewa ai manzon Allah yayi haka ne shi ma saboda hanyar da ta yi mai kyau ko ta yi mai saukin shigowa wannan hanyar ce shi sanya manzon Allah ya duk da kasancewa in ka shigo amma dai ba a lazumta maka ba a ce a wai ka zo garin makka sai mai mota ya zagaya da kai ya shigo da kai ta wannan ai manzon Allah shi ma sauki ne ya neman makan shi shigo ta nan ai mafi yawa mutanen mu idan sun sabga zaka ga ba bangaren ma da ake sabke mutanen mu bane ba barazana a ce wajibi in ka shigo makka sai ka shigo ta nan duk inda ka samu ka shigo harami alhamdulillah abinda kurmi yake naka shine wannan addu'a da zakai idan ka shigo bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika wannan ka gama wannan ita ce karantarwa na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan in wata hanya ka samu ka shigo alhamdulillah shi sanya kuma idan ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huta daga garin makka yakhruju min as-saniyati as-sufla kamar yadda Abdullah ibn Umar ya wadi ta kasa yake bi ta gangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake huta daga garin makka a lokacin nan garin makka dukan shi ba wani abu bai kai ba wani dan wannan dan kwaikwaye ne wanda bai taka karaya karya ba abinda duka zagayen nashi bai kai daga Jabal Umar ba abinda yake wa ya gaza ya dawo dukkan ta garin makka a hannun take to kaga shigowar da hutar duka ba wata wahala in ma ka shigo ta can ko kuma a yanzu kuma shigowar zatta maka wahala shigowa garin makka tin ta ina Allah kaddara maka shigowa ka gode wa Allah da ya iso da kai shine yake cewa kenan wannan mas'ala ce mustahabbi ne ga wanda zai shigo garin makka ya shigo ta wannan duk da kamar yanda muka bayyana da kai mas'ala ta biyu waye dukulul masjid shigowa kuma masallaci min babi bani shayba zai shigo ne ta kofar bani shayba yace malam iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ta wannan kofar lokacin da ya shigo garin makka kuma mafi yawa wanda ya shigo ta as-saniyatul ulya to gab yana iya shiga daga babu bani shayba yana kasancewa da kai magana ta a cikin sharhul mumta ibni uthaymin ya kawo yake cewa babu bani shayba a yanzu babu ita ba wanda zai ce maka ga inda take yace amma dai abinda aka yi lissayi shine wanda ya shigo ta babu salam shine yana iya bi ta kofar bani shayba saboda an yi modifiyan masallaci abin ya riga ya rike ce ba wanda zai iya ce maka ga wai babu bani shayba amma dai duk wanda ya shigo ta babu salam to ana kyauta zaton ya bi ta kofar bani shayba ya shiga masallaci saboda caccanjin da aka yi kuma idan ka zo wanda suke mahbas wanda suke hutarwa da bangaren mahbasul jin ta tinal inna nasafa na mina zaka gani i wanda ya shigo ta nan yana hucewa ta kofar bani shayba gata nan a rubuce babu bani shayba amma dai asalin ba ita bace babu bani shayba ba babu salam ita ce take kusa gata nan ga babu bani shayba ga babu salam nan amma dai babu salam ita ce aka hirin jayarwa wanda ya shiga ta babu salam to shine ya bi ta babu bani shayba wallahu ta'ala a'lam kidan wannan mas'alar ta shigowa garin makka ta bangaren asaniyatul ulya wuta ta asaniyatul subla shigowa masallaci ta bawo bani shay ba dukkan su malumai suka ce duk wanda ya shigo ko ta kowace hanya ka shigo to wannan abin ya wadatu ba wai he ka koma ba ka yi dogon zagaye ba ka samu kofar bani shay ba ko kuma wani abu makamantar haka kuma da kai magana wadda Aisha ta kawo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto daga garin Mina ai ba ta wannan kofar ba ya shigo garin Makka kuma ba ta wannan kofar ba ya shiga masallaci ba kaga wannan manzo Allah an ci karo ne hanyar shi wanda ta kawo shi wannan hanya ita ce sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci da ita sai sanya maganganun da suke yi ba wai mustahabbi bane ba mutun ya ce kurum sai ya shiga ta wannan kofar asaniya ko ya shigo garin Makka ta asaniyatul ulya ko kuma ya shigo masallaci ta babu bani shay ba ta inda hali ya kama zaka shigo kohoyin suna nan ya sukan su wurin kowa 140 da wani abu ko wacce ka shigo mai masallaci ta yi kuma ka sabu ka daidaita da sunna ta manzo Allah ba dama zaka yi addu'a karantar da kai sai malai yake cewa fa idza ra'al baita idan mutun ya hango masallaci kamar yanda ibnu taymiya yake cewa ada masallacin da ka zo ba wani gini wanda ya sha makance shi daga nesa ma kana kallon shi yanzu kuma abu ne wanda yake shubhu mustahil in ba ka shigo tsamu ba ko kuma ka huskanci babul umara bai yiwa ka Ka'aba sai to irin wannan idan ka hango ta yace rafa'a yadahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga hannun shi ko hannayen shi guda biyu wa kabbara Allah sai yi kabbara wa halala sai yi tahlili la ilaha illa Allah wa hamidahu kuma ya gode wa Allah yace alhamdulillah wa da'a sai yi addu'a da kasancewar wannan mas'ala ce wadda sarahatan tana da rauni ba samu ba hakan ba da isnadi wanda yake ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba riwaya da suka kawo hujja da ita shine abinda Imam Shafi'i ya kawo a cikin al-Umm na raful yadaini da ambato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi riwaya ce wadda aka samu daga Imam Tabarani a cikin Majmu'ul Bahrain haka Ibn Munzir ya kawo ta Imam Al-Baihaqi ya kawo ta isnadin su dukkan su isnadi ne wanda yake mai rauni daga cikin addu'o'in da aka samu ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu fa hayyina rabbuna bis-salami Allah kaine aminci kuma anta as-salamu kaine amincin kuma daga gunka ake samu aminci dan haka karaya mu da aminci wannan duka yana daya daga cikin abinda aka samu aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi amma dai babu wani hadisi ko wata riwaya wadda take ingantatta wadda take tabbatar da haka ke sanya Muhammad bin Usaymin a cikin sharhul mumti ya kawo yake cewa in ma riwayar ta inganta yace in sahhat hadhihi alahadith amila biha yace inda riwayoyin sai inganta na ga abinda aka ga manzon Allah yana aikatawa yace sai mu yi aiki da shi yace kuma in kuma bata inganta wato wannan babu hira a ce mu yi aiki da labari wanda yake na ƙarya wanda aka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tabbatar da shi akan sunna ne amma dai akan dalili wanda yake ba ingantacce ba kaga bai dacewa mu jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka madama ba a samu wani labari ko wanda yake ingantacce ba abinda kurum aka samu shine wanda ya shigo masallaci lokacin da zai shiga yayi wannan addu'a ya sa kawarshi ta wannan kawarshi ta dama ta gabaci kawarshi ta hagu eh bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatika in zai huto kuma kawar hagu ta gargabaci kawar dama huta yace bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab fadlika wannan shine abinda sunna ingantatta ta tabbatar man daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga Ka'aba da kai wani emotion wanda yake kama ka hange ta ka bari in ka shiga ga abinda aka ce maka kai sai ka aikata shine yanzu ka shigo kai addu'a daga zaran ka shigo masallacin harami ga wanda yazo aikin umara ko kuma wanda yazo aikin haji yin raka'ataini ta tahiyatul masjid ba ta hawo kan shi ba wanda yazo dan karatun alqur'ani wanda yazo dan yayi sallah ta jami'i wannan bai da halin da zai yi tawafi yana iya zuwa yayi rak'ata yayi tahiyatul masjid rak'o'i guda biyu gaisuwa ga masallaci wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan malai yake cewa thumma yabtadi'u bi tawafil umra in kana mu'tamiran wannan wanda ya shigo masallaci sai ya fara tawafin shi na umara idan ya kasance mai daukan harama ne na umara dan ma tun daga can miqati ka dau harama umara zaka yi kana
kana shigowa masallaci ba wani jinkiri ba wata bid'a kurin ka tayi ka kama dawafinka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka sahabban shi suka aikata haka kuma lokacin da wa'inda suka hada umara da aikin haji wa'inda suka zo mutamatti'in lokacin hajjatul wada'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka aikata ba wani abu wanda aka ce musu aikata illa tawafi shine yace au bi tawafil qudumi ko kuma yazo ne da niyyar aikin haji amma dai da ya dau niyyar aikin hajjin ifradi yayi niyya ko kuma kirani yayi niyya idan ya shigo shi ma mubasharatan zai ta yi arami yayi tawafi tawafin da zai shi ne ake kiran shi da tawaful qudum tawafi na isawwa garin makka saboda da kai tawaful ifada ko kuma tawaful ziyara shi kuma ana yin shi ne ranar da aka yanka abin yanka kenan ranar layya bayan kun gangaro kun gama tsayo ku a Arafa kun kon sannan kun iso garin Makka a wannan lokacin ake tawaful ifada ko kai shi da sayyin sahiya ko kai shi da rana ko kai shi da madaice kamun abin da yanda Allah ya kaddara maka shine duk wanda ya gabatar da wani abu fa wanta ajjala fi wannan duk wanda ya gabatar da wani abu akan wani abu babu komai akan shi shine nan yake bayyana maka wanda yazo ga qirani ko kuma da ifradi shi ma zai shiga harami ko zai zo masallaci yayi tawafi shi kuma tawafin shi shine ake kiran shi tawaful qudum yake cewa lokacin da zai fara nan kamar yadda muka yi bayani shi wanda yazo mai yin tawaful qudum zai zo ne a matsayin gaisuwa ga masallaci kuma wajibi ne kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ta yi akan shi wajibi ne sai ya aikata shi ka zo kana mai ifradi ka zo kurum da niyyar aikin hajji qat'an sai ka sabka hilin jirgi 8 ga wata daga ka zo mubasharatan yawmut tarwiya koda mutane sun mutu sun bar garin makka sun yi mina kai zaka tahi ne wannan masallaci kai tawaful qudum kai sab'u ashwatin kai kewaya guda 7 sannan ka kama hanya ka tahi mina wannan wajibi ne inda wurin da yawa daga cikin malamai sun tayi akan wajibtin shi kidan shi kuma mai umara idan yazo tawafin shi zai yi tawafin umara ne kaga nan bai kawo maka ba sabanin al-mutamatti in yazo shi umara yake yi sannan ya warware ihramin shi ya jirayi yawmut tarwiya sannan ya dora ihramin shi sannan kuma ya kama hanya ya tahi mina an fahimta sai malai yake ce mana yaya to za a yi tawafin shine lokacin da ka zo ka hangi dakin ka iso kana mai niyyar yin tawafin ka farkon abin da zaka yi yace fayattabi'u bi ridaihi sai ya ittiba'i shine ittiba'i fayaj'al wasta'u tahta atiqihi al-ayman sai ya sanya tsakiyar wannan izarin nashi ridain nashi sai ya sanya shi kasan hammatar shi ta dama kenan wannan ka hada za ta fito wance yace wa tarafaihi ala atiqihi al-aysar hen shi kuma guda biyu sai ya dora su akan kafadar shi ta dama wannan kenan ga wanda zai yi menene zai yi tawafi na umara ko kuma tawafi na tawaful quduma wanda kuma zai yi tawafin shi ordinaire babu hira a ce ya dora haka hatta da wanda zai yi tawaful ifada shi ma an dauke mai yin al-ittiba wanda zai yi umara da wanda zai yi tawaful qudum shine aka bashi damar yin al-ittiba shi tace sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka ya umurci sahabban shi sai kata haka kuma lokacin da ya huto daga jaharana ya huto lokacin da aka yi yakin Hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau harama dan zai shigo garin Makka yayi umara ita ce umara shi ta uku a rayuwar shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin tawafin shi ma yayi al-ittiba ya sanya kafadar shi a bude izarin shi a kasan hammatar shi ta dama sannan kuma abin da yake bangaren hagun din shi kuma a miƙe wannan shi ake kira da al-ittiba ina fata an fahimta kasancewa manzo Allah yayi umratul qada lokacin da aka yi sulhul hudaybiya bayan shekara da zawo yazo ya sake yazo bude garin Makka yayi umara haka lokacin da aka yi Hunain yayi umara haka lokacin da yayi aikin hajjin shi ta ban kwana yayi umara wannan sune umara guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma bayan haka kuma yayi hajji guda ɗaya lakar sai yake cewa wa yabtadi'u bil hajar al aswad zai fara yin tawafin shi ne ta al-hajar al-aswad in ka zo ka shigo cikin masallaci in ta wata jiha ka shigo to zaka karkata sai ka zo gindin ko ka daidaita da alhajarul aswad sannan ka fara tawafinka yace fa yastalimu idan ka zo kana da ikon taba wannan hajarul aswad Allah ya sa kai wani hamshaki ne a kasar ku in ka zo aka ware maka asakir sai ka zo kana iyawa a ware maka kowa da kowa ka zo ka taba ko kuma in kana da karhin da zaka samu ka wannan ka je ka ture da wanda zaka ture amma dai aula gaskiya mutun ya hakura duk da kasancewa sunna ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Abdullah ibn Umar yace yaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana taba hajarul aswad kuma yana sambatar shi kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da mun tsaya akan riwaya ba yake cewa duk wanda ya sambaci hajarul aswad ko ya taba shi zai mai shaida a gobe kiyama to kaga abu ne wanda yake wannan wani latice yake cewa da ba wata ibada a duniya wanda za a ce mutum ɗaya lakkin yake yi wa ubangiji a lokacin da ake yin ta yace in ba istilabu hajarul aswad ba ko sun bata shi yace duk wata ibada da kake yi a wani garin wani yana yin ta in ka shigo haramin kana tawafi wani yana tawafi in wata irin sallah ce kake a lokacin da kake yi wani yana can yana ma ubangiji yace hajarul aswad ne kadai zaka zo in ka saka ka kai ɗaya lakkin ne a duniya ba wanda yake wannan ibada in ba kai ba sai dai matsala wallahi ana samun matsala zaka ga wani an guddo shi a sume wani an guddo shi ba kaya to ina an hanin haka agogon da ka hakura ka ba kanka lafiya shi ma manzo Allah dan ya karantar da mu sunna tashi kar raqumi ya hawo in ya zo sai ya yi nuni kur me huce ya huce lissahin shi ani ko dan a ba ku dama ba wajibi bane ma mutun sai ya in ka samu dama sai kai shine yace fa yastalimu ya taba shi da hannun shi na dama wayu qabbiluhu kuma ya sumbace shi dalilin hadisin Abdullah ibn Umar wanda muka karanta didda da kai yaya ake yin ishara in mutum kuma an bai samu ba sai ya ishara da hannayen shi wannan duka babu wajibi akan yin haka babu wajibi akan haka da abinda hali ya kama shine mutum zai aikata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko ya kasance wajibi to an dauke maka wajibin saboda kai ba kowa ba ka zo ana tunkoso a wannan wurin ka ba kanka lafiya Allah bai dora maka abinda rai ba ta iya ko ba a dora wa rai abinda rai take gagara ta zo da shi to haka idan baka samu ba dama ba kenan zaka yi ishara da hannunka kai ishara da hannunka hannun dama kamar yanda malamai suka ta yi akan haka sai mas'alar ishara da kai riwayoyi wanda suka zo daga Abdullahi dan Umar wanda yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tawafi kuma yana taba ar-rukun bi mahjanin ma'ahu wa yukabbiru al-mahjan wani wata sanda da take hannun shi idan ya nuna kuma idan ya taba da wannan mahjan din nashi yace sai ya sabbaci wannan mahjan din haka kuma da kai riwaya daga Nafi daga Abdullahi yake cewa naga Abdullahi ibn Umar yana istilamun al-hajar bi yadi yana shaho shi da hannayen shi sai din ya sabbaci hannun shi wannan ga wanda ya samu dama taba shi in ka sa hannun bakinka ka sambace shi alhamdulillah in ka sa hannunka ka huddo to ka sambata amma dai ka nuna babu hirar sambata wannan ba a samu bautar riwaya ba wadda take tabbatar mana da haka ba dalilin da kai riwaya wadda riwaya Abdullah ibn Abbas wadda take cikin Bukhari wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tawafi akan wani ba'irin shi yace duk lokacin da yazo ar-rukun anan hajarul aswad yace ashara ilayhi sai yayi nuni zuwa ga ar-rukun yace kamar wannan ashara ilayhi bi shay'in kana indahu sai ya nuni da wani abu wanda yake hannun shi yace wa kabbara sai yace Allahu akbar baya cewa kodi kaga wannan shi yake nuna maka lalle idan ka taba to ka sambata in kuma baka taba ba to babu hirar sambata zaka ga da yawa daga cikin mutanen mu idan an zo ana sai kai ba ma mutanen namu ba hatta da wa'ansu in sun zo wa'ansu in kasashe zaka kowa ya zo yana tsaye ya nuna ya ishara bayan ya ishara kuma ya sambata hannun shi wannan baya daya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka taba sai ka sambata in baka taba ba babu hirar sambata shine nan malam sai ya kawo mana yake cewa wa yaqulu sai ya ce lokacin da zai fara tawafin shi lokacin da yazo in ya taba alhamdulillahi in ya zambata alhamdulillahi in bai samu ba sai ya ishara da hannun shi sai ya ce bismillahi wallahu akbar da sunan Allah kuma Allahu akbar Allah shine babba duk da kasancewar mas'alar bismillahi bata ɗaya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar an samu riwaya abinda aka samu Abdullah ibn Umar yana aikatawa idan yazo daidai da ar-rukun wannan hajarul aswad yace zai fara tawafin sai yace bismillahi wallahu akbar amma dai da yawa daga cikin malamai karkashin wannan nassin sun tai akan ba mustahabbi bane ba cewa bismillahi saboda babu wata riwaya wadda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bismillahi rubbama wa ansu daga cikin malamai suka ce sun taba ko Abdullah ibn Umar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko kuma a'a Abdullah ibn Umar ya shiga cikin lissahin duk abinda za a fara shi ba a ce bismillah ba fa huwa abtar dalilin haka yake bismillah amma dai abinda muka samu kalkashin nassi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a bakin kowa yana ji riwaya ta Abdullah ibn Abbas yace manzo Allah yana kan abun hawan shi yana nuni da wani abu idan yazo yana cewa Allahu akbar ba a ji shi ba yace bismillah ba to kai kuma a matsayin ka na ahlus sunna kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da yayi sauki a gare ka kuma shine mafi ciko kuma shine mafi lada kenan idan ka zo zaka ce Allahu akbar kenan zaka fara tawafinka mallan ya kawo mana wannan addu'a yake cewa abinda ake cewa Allahumma imanan bika ya ubangiji muna masu imani da kai wa tasdiqan bi kitabika muna masu gaskatawa da littafinka ai alqur'ani an bayyana mana aka ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila waliyatawafu bil baitil atiq kaga ai alqur'ani aka mana wannan bayani mun gaskata ga mu mun zo yace wa wafa'an bi ahdika kuma mun cika alƙawarin da aka yi mana lokacin da babanmu annabi ibrahim ya wa'azzim fil nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq ga mun mun cika wannan alƙawarin wattiba'an li sunnati muhammadin nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma muna masu koyi da sunnar annabinka muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan malam ya kawo dalilin wa'ansu riwayoyi wanda shi ya tsaya akan su amma dai riwayoyi ne wanda suke masu rauni akwai imamu shafi'i a ce al-ummi ya kawo daga hanyar ibn jurayj da yake cewa akhbirtu anna ba'da ashabin nabiyyi sallallahu alaihi an bani labari wa ansa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ce ya manzon Allah kai fa naqulu inna salamna al-hajara ya zami idan muka taba hajarul aswada qala sai yake cewa ku ce bismillah wallahu akbar imanan billahi imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyina muhammadin nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sai dai wannan riwaya ibni asakir ya kawo ta ta bangaren ibn naje da isnadi wanda yake isnadi ne wanda yake da'ifi isnadin ta rauni gare shi kamar yanda malam mai tarhisul habir ya kawo isnadi ne wanda yake da'ifi haka ibn kannana a cikin hidayatus salik ya kawo shi ma yake cewa wannan abun da bismillahi da cewa allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika yace wannan lam yasbut zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga idan ka zo zaka ga samu irin waɗanda suke sanya suna da wanda yake karanta musu suna ta maimaitawa zaka samu ana ta Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika kurum abubuwa dai ga sanan dai abinda yake na karantawar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kurum zaka ce Allahu akbar idan ka fara zaka yi irin addu'ar da kaga dama da kai irin bid'a da ake yi sai a ce hatta da wani sunnar ta tauhid wanda ake sanyawa sai a ce a ai dawafi na farko ga irin addu'o'in da zaka yi dawafi na biyu ga irin addu'o'in da zaka yi dawafi na bakwai ga irin addu'o'in da zaka yi wannan duka wannan bai zo ba daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu dai la kan yazo daga bakin manzo Allah tsakankanin ar-rukunul yamani da hajarul aswad shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiya wal-mu'afati ad-da'ima fi ad-dunya wal-akhirah. Ko kuma Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. Wannan su kadai ne wanda nassu suka tabbatar ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na daga addu'o'i. Bayan shi duk abinda kake so kai da yaranka na Hausa, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, Allah ka muni kaza, Allah ka muni kaza, ba wani wanda zai ce maka kai ba daidai ba. Amma dai wani yazo ya ce maka ga wata addu'a wadda karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu ita. Babu ita sai dai kurmin ka hararo ko ka rike hisimin muslim in ka addu'o'in da suke ci kai ta budewa kana ta karanta ba ko ma baka san mamme suke karanta ba amma dai abin da yayi shine ka aji ka samu nutsuwa ka san a wurin wa kake ka san a gaban mi kake ka san wannan kewayen da kake yi dan wa kake yin shi ka san ka hararo duk an su bukatu na rayuwar duniya da gobe kiyama kai hasali ma dan manzo Allah ya karantar da mu abinda ake nema a wannan wurin shine ajina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ubangiji waye zargi fa duk wanda zai zo ya ki irin wannan addu'a yake cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab yake cewa da kai da yawa daga cikin mutane wanda a yanzu su suka yi yawa za su zo harami su kewaya Allah ka ba mu kudi Allah ka ba mu kudi Allah ka ba mu kaza Allah mulkin nan Allah kaza Allah kaza ba dadi rana ba za ka ji ya ce ba Allah ka gafarta mini ba Allah ka gafarta iyayena ba Allah ka sanya ni gidan aljanna ba da ni da iyayena ba Allah ka sanya mu wanye da duniyar nan lafiya ba kurum duniya 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 yake cewa to wallahi gobe kiyama bai da wani rabo yace daga cikin su kuma ire-iren mu Allah ya ƙara tabbatar da mu akan haka yake cewa su ne idan sun zo za su ringa cewa Allah ka ba mu duniya kyakkyawa lahiya dukiya komi da komi duk abin da zai ta kudirce ni alkhairi Allah ya tabbatar mata kai gobe kiyaman ma ubangiji ka ba mu kyakkyawa wata kyakkyawa ta kai lil ladina ahsanul husna wa ziyada shine mu shiga gidan aljanna mu ga ubangiji shine abin da muke rubuwa atina fid dunya hasanatan fi wa fil akhirati hasanatan a gobe kiyaman ma mu samu kyakkyawa kuma wa qina adhaban nar ka ije mana azaba ta wutar jahannama da kai abin da yake wannan ka hada wannan ita ce ake kira da shawabiud du'ai addu'ar da ta hada komai da komai Allah ya datar da ku wannan bai dai daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka kuma ba wani wanda aka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya aikata haka hasali ma idan muka koma a cikin alhidaya ta al-kannani duk da kasancewar malamin shafi'iyya ne yake cewa imam malik yayi inkarin haka la yuzadu ala takbir bayan kabbara kace allahu akbar yace ba a ƙara komai ko kace bismillahi ko kuma kazo da wata addu'a wani malamin ka zai karantar da kai yace ba haka afwan a cikin mudawwana ma imam malik ya kawo juzuyi na daya ya kawo akan haka la yuzadu ala tawa ankara hada dhikr al imam malik fa qala la yuzadu ala takbira nasan da yake cikin mudawwana yake cewa imam malik yayi inkarin haka yace kuma ba a ƙara komai game yin umbara ko me yin tawafi na qudum yazo me tawafin umbara ko me tawafi na qudumi ya ƙara wani abu daga cikin abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata shi abinda nassin da Imam al-Kannani ya kawo a cikin Hidayatul Salik yake cewa kariha Malik rahimahullahu ta'ala fil mudawwana hada al-qawl Imam Malik ya karanta wannan fada ka san ku a cikin malamai ba wanda yayi tsanani wurin kiyayewa kada a kagawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu a kirkiru wani abu a cikin addini kamar Imam Malik a masallacin shi ladanin shi yake zawa idan zai kiran sallah sai ya gyara murya yace in ka kara ya kara yace ku kai shi ku mulale shi kuma kai kara mana kiran sallah kaga kiyaye bid'a ko sanyo wani abu daga cikin addini Imam Malik yana ɗaya daga cikin mutanen da suke tashaddudi akan haka yace kuma haka yayi inkarin wa ankara Malik at-tahdidu fi du'ai fi at-tawa kuma Imam Malik yayi inkarin waye a haddade wani a ce mai ga irin addu'a da zaka yi in kai tawafi na farko ga addu'a da ake in kai tawafi na biyu ga addu'a da ake tawafi na biyar ga addu'a da ake na bakwai ga addu'a da ake Imam Malik yayi inkarin haka kurum mutun ya tahi ya san meye yake bukata ya roki ubangiji ubangiji shi biya mai bukatun shi kinan kurin mutun yayi kabbara ya fara tawafin shi ba wannan shi wanda ya zo akan haka yace summa ya'khudhu an yaminihi sannan ya kama ta bangaren shi na dama kinan idan ka zo in ka ce ta bangaren hagun zakai kinan kai sense inverse zakai zaka ringa tawafin ka kinan bangaren dama zaka bi ka sanya masallaci ko ka sanya dakin Allah wa yaj'alul bayta an yasari ya sanya dakin Allah bangaren shi na hagun wannan da kai hadisin Jabir daga riwaya ta Imam Muslim yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Makka ya shigo masallaci yace atal hajar fastalamahu yazo hajarul aswad sai ya shaho wannan hajarul aswad yace summa masha ala yaminihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tayi bangaren daman shi yace faramala salasan wa masha arba'an sai asassaka su uku kewaye uku sannan kuma kewaye guda hudu yayi tahiyya irin ta kowa to shine malai yace fa yatufu sab'an mutumin da yazo zai yi tawafi sai yi tawafi kewaya guda bakwai wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin wannan hadisin na Jabir da muka karanta riwaya ta Imam Muslim yace yuramilu fi thalathati al-awwal ko yarmulu fi thalathati al-awwal sai yayi sassaka ko sassarfa shine gudu-gudu gudu tahiyya gudu-gudu shine as-sa'i kenan mutun zai shi ba gudu ba shi ba gudu ba shi ba tahiyya ba shine al-isra'u fil mashyi ma'a taqarubul khutuwat shine ake kira da ar-ramlu kenan mutun zai ringa sassaka lokacin da zai tawafin shi kewaye na farko da kewaye na biyu da kewaye na uku wannan a da kenan ko kuma in an kwashe kowa an hana kowa ya shigo kai dai aka ba dama wannan kana da intin kai amma dai a yanzu gaskiya abu ne wanda yana da wahala mutum yayi shi kuma la yukallifullahu nafsan illa wusaha rai ba a dora mata sai abin da za ta iya a da mutum in ya samu ko lokaci irin corona da aka saki mutane duka suke a gure su kai yanzu amma dai a yanzu cancurudin jama'a yana hanawa mutum yayi haka shine yake cewa min al-hajar ila al-hajar zai yi tawafin shi ne zai yi wannan ar-ramlu sassakan nan daga tawafi daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad kenan zai fara ne daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad kaga sabanin abin da ake cewa mutun zai fara ne daga hajarul aswad zuwa bakin rukunul yamani a mutun zai fara ne daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad wannan shine abin da malumai suka yi ijma'i akan shi shine mustahabbi akwai hadisin Jabir wanda muka karanta yanzu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ata thumma masha ala yamini faramala thalathan wa masha arba'an yayi ramdu sawsa uku kunan yayi tahiyya so hudu kenan kewaye guda hudu kenan lokacin da mutun yazo mutun yayi wannan kuma asalin abin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya a ringa yin ar-ramdu shine lokacin da suka zo umaratul qada sai mutanen garin Makka suke ce wa ai masassarar garin Madina duk ta cinye su ba wani kuzari a tare da su duk sun mutu ba wani ƙarhi a tare da su a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda zai yayi al-iqtiba a sabke ko hada a ga damtsan katta sannan kuma ayi sassaka kewaye guda uku sannan guda hudun da yayi saura mutum sai yayi tahiyya irin haka duk da kasancewar da kai wa an su daga cikin malamai suke cewa al-illa tazulu menene wannan dauda me kaida ta mu al-illatu tazulu bi'adamiha wa wujudiha illa kullun tana gushewa ne idan an same ta idan kuma ta gushe idan illa babu ita sai a dawo a shiga a dawo sabon hukunci wanda yake koma bayan wannan hukuncin dalilin me ya sanya manzo Allah ya dalilin wannan kawuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sa ringa ya ar-ramlu yace to tunda yanzu babu wannan hira babu maka a hure a cikin garin Makka kenan yanzu mutum in yazo sai yi kewayen shi ba waka to an su daga cikin malumai suka ce a wannan magana babu ita lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo umrar shi ta bankwana yayi sassaka da yazo tawafin shi dan haka babu hira a ce a ai yanzu ai babu wancan hukuncin yanzu sabon hukunci ne a mutum zai zo yayi kewaya guda uku yana mai sassaka sannan kewaya guda hudu yayi tahiyya wanda take daidai yace wa yamshi fil arba'a sai kewaya yayi tahiyya irin tahiyya ordinar a kewaye guda hudu wanda yayi saura yace wa kullama hadar rukun al-yamani wal hajara istalamahuma duk lokacin da yazo ar-rukun al-yamani gimshikin da yake gaban ko kamun gimshikin hajarul aswad da shi al-hajarul aswad yace sai ya shafa su in ya samu daman yin haka in kuma bai samu ba shi ar-rukunul yamani ba a mai ishara in baka tabawa ko baka samu damar tabawa ba ba za ka yi ishara ba ar-rukunul yamani shine wannan gimshikin da yake sukurwa hajarul aswad shi in baka samu damar shafa shi ba to babu hira ka kai ishara akan shi zaka ga da yawa daga cikin mutanen mu idan an zo rukunul yamani ya daga hannu a zo rukunul hajarul aswad daga hannu a shi ba ishara akan shi shi kurum in ka samu dama ka kewayo gindin ne sai ka shafa in baka samu hukun baka shafa ba ko baka daga hannu ba amma dai shi hajarul aswad in ka zo zaka daga hannu ka ce Allahu akbar wannan kuma shine abin da aka samu daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama didda da kai mas'ala da kai cikin hashiyatul rawdul murabba wanda malamai sun ta yi suke cewa istilamun ar-rukun al-yamani sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai daga mai hannu ba sunna bane ba, sai dai Abu Hanifa yana gani ba ma sunna bane ba, kurin mutum in ya samu dama in kuma bi Allah wannan abinda hali yayi, yace to kabbara idan yazo na rukun al-yamani, idan yazo istilamun ar-rukun al-yamani da hajar raswad kinin dukkan sa zai yi kabbara kinin yace Allahu akbar, wannan da kai hadisi Abdullah ibn Abbas na baya wanda yake bayyana mana akan shi al-hajar al-aswad, amma dai shi ar-rukun al-yamani wannan da kai hadisin Anas bin Malik yake cewa kana yastaqbilu al-arkan bit-takbir, idan yazo shi Anas bin Malik duk lokacin da yazo akan wani gimshiki sai ya ce Allahu akbar ya huce, sai dai malumai sun ta yi akan ba mustahabbi bane ba mutai idan yazo rukun al-yamani yace Allahu akbar, a inda ake cewa Allahu akbar shine anan al-hajar al-aswad shi kadai ne wanda mutum yake wanda, kuma lokacin da mutum zai zo wai ba tsayawa zai yi girgan ba gindin hajar al-aswad saboda ce Allahu akbar ba, a'a yana tahiyya ne zai ce Allahu akbar ya huce, ban sani da ba samu ba nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana tsayawa ba, amma dai zaka samu da yawa daga cikin mutane idan sun zo na hajar al-aswad sai sun tsaya sannan sun juyo sun kalla. Anas bin Malik ya kasance idan ya zo idan ya kalla kurum sai ya ci gaba ya ce Allahu akbar ya shiga ya ci gaba da yin tawafin shi, wanda ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da kai riwaya ta wanda Imam Shafi'i ya hutar da ita a cikin sunan ma'sura daga Sufyan bin Uyayna daga Abi Ya'fur ya kawo yake cewa wani mutum daga cikin kabilar Bani Khuza'a ya kasance jagora ne a garin Makka lokacin da Umar yake khalifanci, sai yake cewa Umar in wajadtu khalwatan fastalim, Umar yake ya samu labari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi Umar in ka samu wata dama ka samu wani gibi to kana iya ka taba wannan hajarul aswad illa fakabbir wamdi, in kuma baka samu ba sai kai kabbara sai ka huce, dalilin haka malam ya kawo hujja akan in an zo hajarul aswad in an zo ar-rukun al-yamani shi ma za a ce mai Allahu akbar, sai dai riwaya ce wanda take da'ifiya wanda da yawa daga cikin malamai sun raunana ta. Riwaya ce wadda take da ifiya haka mas'ala at-tahallul ita ma yace wa hallala sai yace la ilaha illallah, ita ma riwaya ce wadda take da ifiya kenan mutai in yazo babu hirar yace Allahu akbar sanin zai fice, yace wa yaqulu bainar rukunaini zai hada tsakankanin rukunin guda biyu, rabbana atina fid dunya hasanatan, ya ubangijin ka bamu kyakkyawa a wannan rayuwar tamu ta duniya, wa fil akhirati hasanatan kuma ka bamu kyakkyawa a gobe kiyama, wa qina azaban nar kuma ubangiji ka izi mana azaba ta wutar jahannama, dalilin tabbatuwa haka daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, riwayoyi ne wanda Imam Shafi'i ya hutar da shi a cikin musnadin shi, haka Imam Ahmad, haka Abi Dawud, haka Imam Tabarani, dukkan sun hutar da wannan riwaya ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa tsakankanin ar-rukunul yamani wa al-hajarul aswad. Sai addu'a ta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ansu wata riwaya ta karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah, wannan ita ma wata riwaya ce wadda ta zo daga cikin abinda ake karantawa lokacin da mutum yake yin yazo tsankanin rukunul yamani da al-hajarul aswad, sai malai yake cewa wa yad'u fi sa'irihi bima ahabba, koma bayan wannan addu'a daga farkon kewaye ka hazzawa ar-rukunul yamani ka roki abinda ka ga dama tsankanin rukunul yamani zawa hajarul aswad kai abinda aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kenan koma bayan haka duk abinda ya inganta na daga tawafinka kai kokari, ko na daga addu'a a cikin tawafinka kai kokari kai, in ma ba abinda zaka roka yayi kai ta subhanallah subhanallah, ko kuma ka karanta al-qur'ani, ko ka karanta abinda ya sauka na daga cikin al-qur'ani, amma dai abinda ya shine mutum zagi ne damtse yayi addu'a saboda wannan wuri ne na addu'a, yace summa yusalli rak'ataini khalf al-maqam, sannan ya sallaci rak'o'i guda biyu bayan maqam Ibrahim, wannan da kai riwaya wadda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da ita, hadisi Abdullah dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo garin Makka ya shiga masallaci ya tawafi ga wannan dakin na Ka'aba so bakwai, yace salla khalf al-maqami rak'ataini, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo bayan maqam Ibrahim ya sallaci rak'o'i guda biyu, yace wannan rak'o'in guda biyu kuma da kai riwaya wadda tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta farko ya karanta kul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu ya karanta kul huwallahu ahad. Kinan in ka samu dama bayan maqam Ibrahim, in baka samu dama ba a ko ina kana iya zuwa kai wannan sallah. Da yawa daga cikin malumai sun tayi akan wannan sallar da ake yi wajibi ce, saboda an yi umarni akan wannan akan ta, amma dai mustahabbi ne yin ta ko bayan maqam Ibrahima. Ka zo nan baya inda mutane baka shiga tsankanin sa da tawafi ba, ka zo baya an ware wuri kai sallar raka'an ka guda biyu. Wannan raka'at ka guda biyu sune raka'atai a tawaf. Bayan an gama tawafi mutum yake zawwa yayi su sun mai a'udu ila rukuni, sannan ya koma zuwa ga wannan ar-rukunul yamani, yace fa yastalimu, sannan ya taba wannan ar-rukuni, ya taba wannan gimshiki, afwan ba rukunul yamani ba, hajarul aswad, sannan ya koma ya taba shi. In kuma mutum bai samu ba, to wannan ma babu dama, ba wani la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka. Ina tunanin za mu tsaya a nan, idan mun gama tawafi insha Allah sai mu zo muna cikin masarihi muharada sa'i baina safa wal marwa. Abin da makaranta dai Allah ba mu dadin shi, kuskure da muke Allah gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomi. Abin da ya saura kadan ne inda mun tsaye da bukatunmu na alkhairi, Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba, Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a na nesa da nukusan, na fatan kowa Allah biya bukatun shi, sanya albarka a ciki da abinda zai ta kudurce na alkhairi. Muna tawassuli ga wannan zama, Allah ya tabbatar mata abinda yake sharri ne game da addininmu, game da rayuwarmu, game da iyalinmu. Muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi, ya sanya ya baddala mana da shi da abinda yake alkhairi. Marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti, muna fatan kowa Allah ya koro mai mazan sauki, ya sanya abin da yake zuwayi da shi kafara ne a gare shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.